Mai sauraro sunana Yusuf Dadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrates mai lamba 48 wadda take zamanta a nan unguwar Norman Saland karkashin mai shari'a Rabi Abdul Qadir inda ƴan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Kabiru Abba wanda ake zargin sa da laifin cin mutunci da kuma tsoratarwa wanda suka saba da sashi na 399 da kuma sashi na 397 na kundin hukunta masu laifi. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar a ranar 6 ga watan 3 na wannan shekara da muke ciki wani mai suna Abdul Qadir Muhammad mazaunin unguwar Kurna ya yi korafi a gaban ƴan sanda akan cewar wato Kabiru Abba ya je kofar gidan shugaban garamar hukumar Fage inda ya je zazzagi shi shugaban garamar hukumar har ma yake barazanar cewar zai dauki tsatsauran mataki akan shugaban garamar hukumar sakamakon wato zargin da yake na cewar shugaban garamar hukumar ya tashi su daga wata haramtacciyar tashar mota wadda take unguwar Tudun Bojuwa. A yayin da aka karanta wannan kunshin tuhuma wannan matashi ya musanta wannan zargi a lauyansa kuma ya roki kotun da ta sanya shi a hannun beli. Kotun kuma ta ayyana cewar za ta yi kwarewar hukunci wato za ta faɗi ra'ayinta akan bayar da beli ko akasin haka amma sai ranar 15 ga wannan wata da muke ciki kuma ta yi umarnin a su gaba da tsare shi a gidan gyaran hali zuwa wannan rana. Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Norman's Lunch.